ba dan kwano bane an ci kwano ba haushen yace an kai kwano an gura maneji kenan fa ko wato suna linzami Allah ya saka maka da alkhairi Sheikh Musa Allah ya baka ilimi mai albarka kan wanda ya baka ya sa gama da duniya lafiya wato ita wannan haduwar kuskuren ta daya ne kamata ya kwana hudu ana yi kowanne malami a bashi ranan shi wai abu wai sat ne eh amalan ai ga wurin ka da malam Musa wannan ne kujerar ka abu wai sat ga wurin ka nan shi a'a ina ai ba zai wa malam duk sai mu kwashe kujerun mu ba la saka da alkhairi wato wannan zumuncin na imani kadai arziki ne wani shi sai aje aje hun shi da naira yake farin ciki kai ku yanzu hadisan nan kawai sai addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ta kama kowa nadarallahu bi anku sami'a maqalat Allah ka haskaka zuciya da rayuwar duk wanda yaji hadisi na ya kiyaye kai da jin maganganun ka san daga annabin Allah suke da haka malan Allah ya sa wadannan kalmomi su kasance jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir lalle ina ga wannan haduwar duk da ita ta hada kanta kamar tana cafa bayan sallah sai an maimaita ta Tafa nan masallacin bane. Anan ta ba rugu? Gaskiya ne. To shikenan Allah ya sa mu dace. Da haka nan ba tare da tsawaita lokaci ba mun riga mun sanar cewa zama ne na awa biyu zamu yanzu kuma mun ci awa daya. Malaman da suka shude dukkanin su minti 30-30 muka ba su duk da shi malam Musa ma ya bar mana minti 2 shi yasa na dan cike su kadan. Allah ya saka maka da alkhairi. A tare da mu a zaune yanzu muna da Malam Muhammad Shita Abdul Qadir Abu Uwaisat Abu Unaisa karamin ɗayan da Tasgar Abu Uwais Ubaisa karamin wani duk akwai su ba sunayen nan abun rijalu kenan Malam Abu Uwaisat shine limamin masallacin Aljami'u Salafi dake Muciya Zaria ka san ka duk garin da aka fara shi da zai aka rufe da eka kiyayi garin nan to da haka Malam Abu Uwaisat daga shine limamin Juma'a na masallacin As-Salafi kenan ko dake Muciya na Juma'a sannan kuma ɗaya ne daga cikin manyan ɗaliban Malam Awwal Albani Allah ya ji kansa da rahama sun rayu tare da shi sun yi karatu a gaban shi kuma har ya tafi basu su suke raya wannan da'awa din daga cikin ɗalibansa sannan kuma ɗaya ne daga cikin masu gudanar da Albani TV da muke kallo yana ɗaya daga cikin manyan jami'ai wanda a bangaren Darul Hadith yana wannan bangaren shi ma malam sananne ne duk wanda suke bin hudubobi da karatuttukan Darul Hadith muna ganin karatun zauri da yake yi mana da maza da mata duka da hudubobi da haka nahsibuhu wallahu hasibu wala nuzaki ala Allahi ahada zamu bashi minti 15 kamar yadda muka faɗa baya gare shi akwai malam Salim zai taho shi ma da minti 15 sannan ƴan gida sai mu zuke mu ba su 10-10 daga nan insha Allah sai mu shafa fatiha sai wani lokaci din da haka ina gabatar muku da malam Muhammad Shita Abdul Qadir Abu Uwaisat malam Allah ya maka gamdakatar cikin abin da zaka fadi kuma ya saka muku da alkhairi na'am
alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba da yan uwa masu albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam
ina mai matukar cika da farin ciki da Allah ya hada waɗannan kusaku namu a wannan masallaci a cikin garin Kaduna a bisa jagorancin babban malamin mu Sheikh Umar Shehu Zaria
radiyallahu anhu
Allah ubangiji ya saka mushi da alkhairi ya kara wa rayuwar shi albarka a kashin gaskiya ni a karamin dalibi ne a cikin su kamar yadda za ku iya shaidawa malamai na sun riga sun gama gabatar da bayanai kuma akwai ɗaya malamin nawa wanda shi ma zai zo ya gabatar ga su Sheikh Nuruddin Mujahid ga su Malam Nura Abubakar ga su babban limami ma'ana ni kewaye nike da manyan malamai na Allah ya saka musu da alkhairi da haka ni babu wani ma abin da zai ce gaskiya lokutan nawa duk zan maida musu ni dai kawai zan ba mu kissan wani sarki ne da ya taba gayyatan wato wasu mabukata waɗanda sun galabaita yunwa ta rarike su suna cikin matsanancin bukata sai yasa aka kawo mishi su wato kaman su uku haka a gidansa da suka iso ya nuna masa matsayi ya nuna musu matsayinsa a matsayin shi na sarki wanda yake da kusan duka iya cewa taskar bukatun duniya na yi wato kayan alatu da kayan abinci da kayan marmari da duk wani abu da kake tunani na zina a duniyar nan da aka sai musu gata yace su shiga cikin gidan shi idan suka shiga gidan za su ga ainihin wato bangarori daban-daban akwai bangaren da za su shiga su yi wanka su dawo cikin hayyacin su tukuna ko sannan ga inda za su ci abinci kuma nau'in abinci ne sai wanda suka zaba sannan idan suka gama cin abinci kowa yayi karfi akwai kuma dakuna da za su shiga su bude dukiya ne du irin wanda kake tunani za su kwasa su diba da aka yace kowa ya diba bukatun shi iya san ran shi ba wanda aka yi wa iyaka sannan suka gama diba sai su ainihin wato fita ta kofar wato baya nan kuma ma wara'ahu to khairum mimma hum fihi abinda yake bayan wancan yafi wannan alkhairi da haka da suka shigo abu na farko irin yanayi da suke ciki da kuma gidan da suka shiga sai ainihin wato wannan abubuwa da suke gani na kele-kele sai ya fara rudar da tunaninsu wato suka tsaya suna ta ta'ajjubi dama wai ana jin dadi irin haka daya daga cikin su sai ya samu yaje yayi wankan da dai aka ce ya fara dawowa cikin hayyacin shi ya samu ya ci abinci ya fara gani da kyau ya yi ta tsinta abin da zai tsinta ya samu ya tsallaka daya kuma da yazo shi wankan ma ya gagara dan ya tsaya yana ta kallo daya kuma shi da yazo wato kwanciya ma kawai yayi da yaji sanyin waje to kuma waje ne da aka ba su lokaci cewa cikin awanni uku kowa ya yi duk waɗannan abubuwan ya fice kafin ka ankara shi wancan ya samu abin da ya samu ya samu ya tsallaka su kuma waɗannan sun tsaya daga mai kallo sai mai bacci har awanni uku suka yi aka zo aka tashe su aka ce to su fice to abin da ya sa kuka ga malamai nan suka yi ta mana magana game da takawa da kuma shiga watan Ramadan misalin mu misalin waɗannan mutane da aka gayyata gidan sarki shine Allah madaukakin sarki yayi mana wani tanaji amma a cikin watan Ramadan wata ne da yake da kwanaki kididdigakku Allah ya ce ayyaman ma'dudat kwanaki ne lissafaffu amma masu dimbin albarka shi yasa kaga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rinka yin albishir duk sanda aka ce watan Ramadan ya gabato manzon Allah ya ce qad ja'akum ramadan shahrun mubarakun a cikin hadisin al-Imam Ahmad wanda Abu Huraira ya ruwaito haka a riwayan Anas dan Malik wanda al-Imam An-Nasa'i ya ruwaita manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce hadha ramadan jama'a watan Ramadan fa yazo muku wata ne wanda Allah madaukakin sarki yana daure shedanu ya kulle kofofin wuta ya bude kofofin aljanna wai dama rayuwar nan me muke bukata ne fa man zuhziha 'anil nari wa udkhila aljannata faqad faz duk wanda ya tsallake wuta ya shiga aljanna wallahi ya tsira to a bukatan mu shine mu tsallake wuta mu shiga aljanna to a cikin watan Ramadan Allah yayi mana duk wannan gatan to a cikin mu akwai wadanda za su shiga siribata sannan kuma su samu su shiga aljannan Allah ya sanya mu daga ciki akwai irin wadancan su kuma da za su zo su yi ta kallo duk abubuwan nan ana ta bada labari shi sai ta cewa zan yi saufa har watan ya kare ba zai ci moriyan komai ba Allah ya tsare wani kuma in watan ya shigo bacci zai ta yi wani ya riga ya shirya ainihin wato lokutan da zai ta bacci ba tare da ya tsinira wa kanshi komai ba to abin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta watan Ramadan da shahrun mubarakun idan ka karanta wani risala da wani babban malami wanda a zamanin nan Allah ya yi mana arzikin shi yana nan raye har yau a birnin manzon Allah garin Madina Sheikh Abdulrazzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr Allah ya kara mishi lafiya yana da ainihin wato wata risala mai kyau mai muhimmanci da yasa mishi maqalatun ramadaniya a ciki yace me yasa Allah manzon Allah ya sifanta watan Ramadan da shahrun mubarakun yace wata ne wanda kowace sa'a a cikin sa'annin watan gaba ɗaya masu albarka ne babu lokaci da yake ainihin wato na waste dama lokaci tsakanin awanni 24 ne a kowace rana babu ranan da yake da ƙasa da awa 24 ko ƙari akan 24 a cikin 24 nan rabi ana yin su ne cikin yini rabi kuma ana yin shi cikin dare haka ne ko ba haka ba to a cikin watan Ramadan gabaki ɗaya yinin ana ƙari su ne cikin azumi salamun hiya hatta matla'il fajr da zaran alfijir ya fito zuwa faduwar rana sai aka ce ai azumi to wannan azumi da ake yi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace man sama ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Duk wanda ya azumci wannan wata yana mai cike da imani, ya san cewa Allah ya wajabta mai azumin shahr ramadana alladhi unzila fihi alquran ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam, ya san cewa Allah ya farlanta mishi shi, da haka yana yi yana mai tuna cewa Allah yake wa bauta, sannan yana mai fatan samun ladan da Allah ya alakanta da watan. Manzo Allah ya ce duk zunubin da yayi kafin watan Allah zai gafarta mishi. Idan kaga mutum ana tijati daji shi a dandalin alkiyama zunubi ne fa jama'a, amma aka ce babu zunubi to babu abin da za a tsaya ana tantama mutum zai tsallake shiga aljanna da izinin Allah. To kaga a cikin yinin sai aka baka wani aiki da idan ka dimance su zaka samu ainihin wato gafaran zunubai, zaka samu aljanna. Sai kuma rabin lokaci na ainihin wato ranakun Ramadan shine wanda ake yi cikin dare. To a cikin dare su ma sai aka kawo maka ibada na tsayuwan dare. Har ila yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma cewa man qama ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Duk wanda yayi tsayuwan wannan wata yana mai imani, yana mai fatan samun lada, duk abin da ya aikata na zunubi za a gafarta mishi. Kaga babu wani lokaci a cikin watan Ramadan da ba za ka samu gafara ba. Sannan a cikin waɗannan kwanaki manzo Allah ya ce idza kana awwala laylatin min ramadan, ana shiga daren farko, to Allah madaukakin sarki sai ya sa a daure shedanu marrazatil jin gaba daya a daure su, masu ainihin wato sanya bayi su saba wa Allah sai a daure su. Shi yasa kaga a cikin watan Ramadan aikin laifi da saban Allah yana karanci kwarai da gaske. Wanda aka san shi shahararre ne wajen wato saba wa Allah, sai kaga shine a cikin watan Ramadan yake zuba ruwan alwala a cikin butoji. Wanda aka san ba ruwan shi da addini, sai kaga shine ake gani a cikin masallaci wani lokacin ma a sahun farko, wani shi zai zo yayin shara kafin a zo ayi tafsiri. Saboda me? Shedanin da ke ingiza shi ya saba wa Allah an daure shi. Manzo Allah ya ce sulsilat, za a saka ta a cikin mari, a cikin sarka. A wani waje ya ce sufidat, za a kulle su a yini wato kurkuku, sannan sai a yini wato bude kofofin aljanna gabaki daya. Manzo Allah ya ce falam yughlaq minha baba, babu wani kofa da za a rufe. Kenan wanda yake son aljanna to watan shiga aljanna ne watan Ramadan. Kofofin wuta kuma sai a kama su a garkame su. Manzo Allah ya ce falam yuftah minha baba, babu kofan da za a yini wato bude na wuta. Da haka ko mutun na son shiga wuta babu damar shiga, sai dai a mishi carry over. Allah ya kiyaye. To a irin wannan wata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kowace rana Allah na aiko wasu mala'iku da sakon cewa ya baghiyal khairi aqbil, ya kai ma abocin san alkhairai to ka gabato ga watan alkhairi yazo, wa ya baghiyash sharri aqsir, kai kuma da kake ma abuci sharri ka takaita ka kame, kada ka kuskura kai aikin sharri a cikin wannan wata. Manzo Allah yace walillahi utaqa'un minan na, sannan Allah yana kanta wuyoyi wanda shi kadai yasan adadin su daga wuta. Ma'ana kafin watan Ramadan a cikin kaddarawan Allah duk ɗan wuta ne, amma ana shiga wannan watan sai Allah yace a rinka diban list din su, ana fitar da su daga ɗan wuta. Don aka cire mutun daga ɗan wuta ya zama ɗan ina kenan. Dan to a kowace dare manzo Allah yace wadhalika fi kulli laylatin, a kowace dare ake yin wannan. To irin wannan wata tsakani da Allah jama'a, wanda ya asara bai samu alkhairin da ake samu a watan ba, anya akwai lokacin da zai samu alkhairi kuwa? Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai wata dare kuma a cikin watan har ila yau, ibadan da mutum zai yi a cikin wannan daren khairun min alfi shahr, yafi ibadan da mutum zai yi watanni dubu. Wata dubu idan kai converting zuwa shekaru nawa kenan? 80 da kari. Suka ce ya kai 83 ko har da watanni ma. Ina ji a cikin masallacin nan aka ce a duba ɗan shekaru 83. To sai irin su Malam Umar Shehu din
wale mu. Ka tsallako da kafiya.
Mai janna da kyau ko? Kaga ba karamin shekaru bane. Yanzu ka ji mana ya gama mana bayani akan irin analysis na wanda Allah ya ara mashi shekaru 60 a rayuwa. Irin yadda a cikin shekaru 60 babu wani abu na azo a gani da zai aikata na ibada, amma a wannan dare kwaya daya aka ce idan kai ibada karbabbe ko karbabbiya to za a yi ni wato baka sakamako wanda yafi kashi kai shekara 83 kana yi. kaga shi bai kamata mutum ya sakaci ba shi yasa duk wanda aka haramta mishi samun wannan falala manzo Allah yace faqad hurima wannan ya zama matsiyacin duniya da lahira ba zai taba yin arziki ba ba shi da rabo kuma shi yasa kada wanda ya sakaci kada wanda ya kasa a gwiwa mu ƙara kaimi kai shi kanshi manzon Allah duk gatan shi duk matsayin shi duk irin daraja da Allah ya bashi duniya da lahira da fifiko amma aka shiga watan Ramadan kai ka dauka ba shine wanda aka yi wa wannan gatan ba irin yadda yake ƙara kaimi daga cikin kaimin da manzon Allah yake ƙarawa aka ce kana ajwadan nas manzon Allah ya fi kowa kyauta to in kana son ganin kyautar manzon Allah ka bari a shiga watan Ramadan suka ce ya fi hatta iska da yake gabatan saukar ruwan sama mai albarka manzo Allah ya fi wannan iskan alkhairi ya fi shi kyauta da haka ina waɗanda Allah ya rufa wa asiri ina mawadata ga dama ta samu gare ku ba kowa yake samun irin wannan daman ba muna tahowa akwai wani bawan Allah da muka ji ake tuna wato rashin shi da aka yi a cikin kwanakin da suka gabata bai wuce makonni biyu ba wani attajiri ne a kasar Zazzau da muka aini wato baro amma yau ya koma ga Allah tsakanin shi da ainihin wato samun sakamako sai abin da ya gabatar to kai da Allah ya ayrawa lokaci ya baka dama yi kokari kaga ka ci wannan moriya abubuwa da aka fi son a ƙara kaimi akan su a cikin watan babu irin karatun alkur'ani babu irin ci da dukiya ko abinci dan haka manzon Allah aka ce a kowace dare ko a kowane rana to yana ainihin wato bitan alkur'ani da malamin shi mala'ika jibril shi yasa a shekaran da zai yi wafati azumi na bankwana da yayi aka ce sadi biyu annabi ya saukan alkur'ani to kai yanzu wani shiri kai na karatun alkur'ani ka tattali wanda ainihin wato ka fara tilawa a gaban sa wanda zaka yi sauka a wajen sa sannan wani shiri kai na ainihin wato kaga ka taimakawa wani daga cikin alkhairin taimako a watan shine duk wanda kai ka ciyar a watan Ramadan musamman ka bashi abincin bude baki irin ladan da ya samu a wannan yinin kai ma za a baka irin shi to kaga me ka rasa idan ka ainihin wato yi wa mutum ɗaya iftar ko mutane biyu ko uku ko hudu ko kaza ko adadi kaza shi yasa kaga masu wadata to suna samun jaman samun aljanna irin wanda ba su ba zai iya samu ba kai kuma sai dai ka ainihin wato yi wasu nau'ukan ayyukan ibada to amma kuma mutum nawa Allah ke mishi gaman katar sai wanda Allah ya zaba Allah ubangiji ya samu dace ya sanya mu daga cikin waɗanda za su rabauta a wannan wata kamar yadda nace ni da ma ba wa'azi zan yi ba malaman da suka yi wa'azi sun riga sun gabatar da fatan Allah ya amfanar da mu abin da muka ji daga bakin su Allah ubangiji ya kai mu wannan wata da rai da lafiya kuma ya sa mu cikin bayi da za su ibada karbaku to wannan nake wa kowa fatan alkhairi sai in Allah ya sake hada waɗannan fusaku namu a wani lokaci na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولو كتن دا مكا جي نجير دا شي دا دكتا أسكر سكا تي شناي سكا تي كتب ونا مالا يناي دا كيركي مالا أبني ميكو ماتدا دا كنن الحمد لله وعلى أبو ويسا سيدي بكضومن دا نتم بوزا ينجير با كما يندا kai mana a can Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya sa wadannan kalmomi su kasance karshen su makoma ita ce gida aljanna gidan rahama na riga na gabatar da mai wa'azi na gaba shine zai karo so ya zauna Dr. Salim Usman Dutsanma Allah Salim ka ki tsufa duk wanda ya ganka sai dauka yaro ne
algatawa
gaba gare ku Dr. Salim ne kamar yanda kuka ji PhD holder Usman kuma dutsan ma ina ganin wace shekara muka fara addu'a da awa 2007 IBC ko Islamic Vocation Course dawakin kudu a jihar Kano dawakin kudu tare da kai malam Nora ko dawa class Dr. Salim kamar yanda kuka ji masanin alakan kasa da kasa ne international relations kafin insha Allah ustazai su zo su amshi kasan gaba daya ware da gaske inna idza nazalna bi sahati qaumin fa sa sabahul mundirin Allah ya sa wanda suke kai su gyara in ba su gyara ba masu gyara za su zako insha Allah Malam Salim Allah ya saka masa da alkhairi Malam yayi karatun sa na ABU Zaria daga nan kuma sai ya tafi Egypt Cyprus kenan ko sannan kuma malami ne mai da'awa kwarai da gaske daga cikin baiwan da Allah ya masa shine haddatar da yara alqur'ani yara da yawa sun haddace littafin Allah a hannun shi. To muna fatan Allah ya sa ran alkiyama kai ma a baka littafin ka da hannun dama. Allah ya sa kana cikin da alqur'ani zai cece su kamar yadda kake masa hidima. Duk kusan malaman mu na sunna a arewacin kasan nan sun san waye Malam Salim, kuma suna da alaka da shi ta ilimi. Shi matsalar sa ɗaya shine baya son bayyana ilimin da Allah ya bashi. Haka ne Dr. Asgar, wannan ita ce babban matsalar Malam Salim. Wallahi yana da tarin karatu amma zukewarsa, ina ga karshe wanda ya mai faɗa akan wannan malam guruntum ne. Malam Abdulwahab ya yi wannan faɗan shi ma, Malam Imam Ahlus Sunna babanmu, Malam Kabiru Maru, shi ma duk ya ta faɗa akan waɗannan. To, ka ga Dr. Sani, malaminmu Dr. Sani Professor Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo shi ma ya yi magana akan wannan. So, da haka gaba gare ku ƴan uwa ga Malam Salim nan, shi ma za mu ji kalmominsa na minti 15. Muna fata Allah ta'ala ya datar da furucinsa, ya bashi ikhlasi, ya bashi azancin magana, a ƙarshe kuma Allah ya masa kyauta da gidan aljanna. Malam Salim gare ka.
Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله الذي جعل السلامة والنجاة والفوز فيما جاء به الرسول وجعل الضلالة والغفلة والندامة والخزلان في اتباع الهوى صلاة والسلام على رسول الهدى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيها أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كرادي غوديا يبود جنجنا سنتبتغ الله مهالي جمهالي لتشكين غنان دامر الله ني يساكي بام أرار أيوة muka wayi gari kuma muka maraita mulki yana a hannun Allah. Malamai sun yi karatu, ni ma na karu. Ina ga kawai zan tuna mana wa wasu ƴan gabobi ne daga cikin abubuwan da malaman suka ambata. Daga ciki zan so in fara da hadisin Abu Huraira wanda yake cikin Sahih Bukhari da Muslim, wanda Malam Abu Uwaisa ya ja a ƙarshe-ƙarshe, da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa mun sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. To kaga ana maganan cewa idan mutum ya azumci azumin cike da imani da tsoron Allah, to wa'annan abubuwa ƴan uwa ba sa samuwa gaskiya sai da ilimi. Professor Asgar, Allah ya saka mishi da alkhairi, da Malam Musa Dan Kwano sun ja hankalin mu wurin tattaunawar da suka yi akan mahimmancin wato ibada a ciki, zan ƙara kuma da wajen azumi da kuma neman ilimi. Ilimin nan da kuke gani ƴan uwa, gaskiya babu abin da mutum zai iya yi faci da ilimi. Babban malami Al-Hasan Al-Basri, Allah ya gafarta mishi, wanda ya rasu shekara ta 728, kaga ya rasu shekara ɗaya da babban malamin nan, kuma bijimin malami Bakaki Kare Gada, wanda an ji shi jiya, an ji shi yau, kuma za a ji shi gobe. Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad ibn Shahabuddin Abul Mahasin Abdul Halim ibn Sheikh Majiduddin Abul Barakat Abdusalam ibn Muhammad ibn Taymiyyah Al-Harrani Al-Hanbali Ad-Dimashqi. Al-Hasan Al-Basri yake cewa wajen gwada muhimmancin ilimi, yace addu'ar da musulmai suke yi kullun, kusan kullun zaka ji ana karanta ba, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Yace al-hasanatu fid dunya al-ilm wal ibada. Yace kyakkyawa da Allah subhanahu wa ta'ala zai ba dan adam a duniya shine a ce Allah ya hore ma ilimi, kuma ka san an magana ilimi, ilimin addini ake magana, sai ce wal ibada, kuma bautawa Allah subhanahu wataala. Kaga iya kololuwar abinda Allah zai ba wa alkhairi na ƙarshe a duniya shine a ce Allah ya bashi ilimi, sannan kuma ya bashi ikon bauta masa. To kaga maganar da suka yi na hadisan da suka ja wajen mahimmancin ƙara zage damtse wajen bautawa Allah subhanahu wataala a cikin watan Ramadan kenan. Babu yanda za a yi kaga mutum ya jajirce yana bauta da azumi sai in ya karanta wa'annan hadisan ya san su, dan shi ya san garabasar da ke akwai, kuma ya san cewa wani kadarko ne ko wani gudabe ne zai taka wanda zai kai shi zuwa gidan aljanna. Da kaga jahili ba zai dubi wannan ba, jahili ba zai dubi wannan ba. Naga an yi magana ilimi, sun dan yi harar, sun yi shiru, sai an yi magana kudi balaga ta mallam. Yahya Maimud bin Mihran yace ya ji Sufyan Sauri da yazo tafsirin wannan aya, yace al-hasanatu fid dunya, yace ar-rizqu at-tayyib wal-ilm, to kaga an yi magana kudi ba ni naga sun dankali ne sun dan basar haka an yi magana ba ai magana kudi ba to gashi Sufyanu Sauri ya ce shi a fahimtar sa kaga suna dan bambancin fahimta kadin da Malam Al-Hasan Al-Basri to kaga dai kololuwar abin da za a samu a duniya gaba daya a ce kai ka samu alkhairin duniya babu kamar a ce Allah ya baka ilimi kuma a ce Allah ya baka damun bauta mishi dan bayan an baka ilimi sannan kuma a ce kana da kokarin bautawa Allah subhanahu wataala to shi ma wannan kyauta ce ba ai karma ba da haka Malam Asgar Allah ya saka mishi da alkhairi da yan uwa da suka gabata a cikin tattaunawar da yayi yayi magana akan cin abinci da yawa ko ka san cin abincin malam malamai sun yi maganganu da yawa akan matsalar cin abinci Sheikh Muhammad Salahuddin cikin Dawaful Iman yake cewa cin abinci da yawa da bacci da yawa da surutu da yawa da dariya da yawa yana hana karatu yana hana fahimtar karatu sannan yana rusawa mutum imani to duk da za ka cewa akwai maganganun malamai irin su Sheikh Abdul Qadir Jilani Allah ya gafarta mishi cikin al-Bunya yake cewa babu laifi in mutum zai ci abinci inda buƙatar ya ci abincin ka san ba za a ce kai mugunci ba da gurgurda yanda Allah ya halitta ka da gurgurda yanda za a gane kai mugunci ko baka yi mugunci ba dan wata kila wani alagawa ta malar rabin plate ya ishe shi wani plate da yake sassa to kaga ba zai yi kace duk wanda zai ci rabin plate ba kai in ya ishe ka kace duk wanda ya ci wannan ya ishe shi to cikin al-Bunya Malam Al-Qadir Jilani ce babu laifi in dai har mutum abincin kai ka ci iya yanda Allah ya halitta ka baka kure ba to babu laifi to kuma wannan shine fahimtar magabata gaskiya asalin rayuwa ba wai cin abinci bane kawai gaskiya mutane suna daukan cewa wato a cin abinci wannan abinci da muke gani ne da kullun shine iya matsalar mu kan mi rayuwa kullun in na samu dama likan fadi wa ƴan uwa dalibai almajirai ko in ce kulawa iri na cewa gaskiya makasudan halittar mu ba cin abinci bane wannan abinci muna cin shi ne dan mu rayu ba ko muna rayuwa ne dan mu ci abinci ba kan mu mai da rayuwar mu kamar ta dabbobi wanda za ta ci abinci kawai ta shuru wannan ta shinshina wannan ta taka wannan ta ci ta sha ta yi kashi ta yi fitsari ta kwanta in yamma ta yi a korota ko ta dawo gida wannan ba shi bane manufa gaskiya ya kamata a ce manufan mu shine mu yi ilimi mu san yanda zamu bautawa Allah subhanahu wataala sannan mu doge wajen bautawa Allah subhanahu wataala wannan shine asalin abin da ya kamata a ce an samu din da shi gaskiya wanda kuma wannan duk shine abin da magabata suka ƙara da rayuwarsu shi yasa a babban malami Abu Isaaq Al-Ilbiri wanda ya shekara ta 460 a cikin manzuman nan tashi dai gwalagwalan wato baitukan nan da kowa ya sani a can ciki yake cewa faqutur ruhi arwahul maani sai ce walaysa bi an ta'imta wala shiribta kaga shi ruhin naka asalin abin da yake bukata shine ilimi amma kaga sai muka saki harkar ilimin nan muka kama hayaniya da taratsi da cin abinci da neman kudi tare duniya kamar yanda malamai suka faɗa daga cikin abin da wannan a ribar da zaka samu in ka kama hanyar ilimi musamman in kana idan Allah shine husnul khatima kyakkyawan ƙarshe wanda duk mumini duk musulmi na ƙware yana so a ce ya kyakkyawan ƙarshe daga ciki kamar yanda malam ya karanta malam Umar Shehu Zaria babu malamin mu Allah ya saka mishi da alkhairi ya karanta wata aya cikin alqur'ani innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maqad sirikin inda malaikin muqtadir Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da yar shekara ta 728 lokacin da aka anshi mishi dillittafan da yake karatu da karantarwa ya koma yana rubutu dalibai suna kwafa a bango karshe da aka hana shi komai sai koma tilawan Qur'ani wasu malami suka ce sai da ya katima 83 wasu suka ce da 2 yana kan ta 83 yazo inda Allah ke cewa innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maqad sirikin inda malaikin muqtadir sai Allah ya karbara yawsa kaga usul khatima kenan dama dai kamar yanda Hasan al-Basri yace al-hasanatu fi dunya al-ilmi wal ibada wal hasanatu fil akhirah sai yace al-janna kaga iya abinda ake nema shine al-janna kuma Allah ya karanta mana hadisi cewa man kana akhir kalamihi la ilaha illa Allah dakhala al-janna nabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda kalmar shi ta karshe ta kasance fadan la ilaha illa Allah ne to in dai mutun ya fadi wannan to sha al-janna kuma dama ai abinda ake nema kenan ko ba shi yace amfani da raka sa ko to ai amfanin ibada dama in kai kana fata ba da rabace wannan ko ba ka algata malam amfanin ibada in kai kana nan bainal khawf war raja kana tsoran wato ukuba Allah subhanahu wataala sannan kana kudai rahama Allah abinda kake nema shine aljanna kuma in dai ka tsaya ka bi Allah subhanahu wataala to Allah zai gaskata ka babban malami na tafsiri Mujahid ibn Jabr ɗaya daga cikin dalibai a makarantar Abdullahi dan Abbasin babban malamin tafsirin nan wanda wasu malamai suke mai laƙabi da shugaban masu fasara alqur'ani daga cikin abinda manyan malamai suke fada akan shi a ciki akwai Qatada ibn Da'amata Sadusi babban malamin hadisi yace a cikin ilimin wato Abdullahi dan Abbasin babu wanda ya kwafe shi kal da kal kamar kace bamfa tu bamfa ko kamar shi Mujahid ibn Jabir da aka tambaye shi aka ce algafata malam me yasa ka tara wannan ilimi sai ce gaskiya shi abin da ya ce muke shine ya lazunci malam Abdullahi dan Abbasin kuma ya makale mai sama da kowa dan haka babu wata aya a cikin alqur'ani daga Fatiha zuwa Nasi wacce ba sai da ya karanta ta daga farko har ƙarshe ba a ce kaman tun daga Fatiha har Nasi sai da ya karanta ta yace duk in nazo kan aya sai na tambaye shi algafata malam me yasa aka saukar da wannan aya a ina aka saukar da ita me zamu koya akan ta yace sai da ne wannan su biyu su uku shi ma da Allah ya gazgata shi harkan ilimin da ya da gaske Allah yake nema abin da yake wajen Allah yake nema shi ma sai Allah ya karbi rayuwar shi na cikin sujida su da kadi yan uwa wannan harka harka ce wacce take da wahala gaskiya ƙoran gaske amma babu abin da yake da daraja a wajen Allah subhanahu wataala kamar ilimi shi yasa babu wani aiki guda daya da Allah subhanahu wataala ya zaba wa annabawansa kamar karantar da mutane Ibn Jarir at-Tabari a cikin tafsirin sa da yazo cikin suratu Maryam sai yace fadin Allah subhanahu wataala annabi Isa da yace waja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya sai yace ai abinda wannan ayan take nufi inji Ibn Jarir at-Tabari yace ai Allah ya sanya annabi Isa ya zanto mai umurni da kyakkyawa da kuma hani da mummuna kaga kamar dai sauran annabawan Allah gaba ɗaya kenan wannan kuma shine aikin da duk wani malami ya gata a wajen annabawan Allah subhanahu wataala da haka babu wani aikin da yafi wannan daraja a wajen Allah subhanahu wataala da akwai wani abin da yafi wannan harkan ta ilimi da karantarwa da koyon ilimi wallahi da shi za a dukuce kaga ina ta bare labari algata wannan sai ni karatu ina ta abin nan da a ce akwai wani abin da yake da daraja da kima a wajen Allah subhanahu wataala to da Allah ya daga daraja annabawa da shi kuma bayan ilimi lokacin da Allah subhanahu wataala zai daga ko zai daukaki daraja annabi Adam alaihi salam akan malaiku da ilimi aka daga shi wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lam kaga sai Allah ya fara wajaha ilimi kanshi Allah ya ce ni na san abin da baku sani ba wa allama adama al-asma'a kullaha Allah ya ce sai muka sanar da annabi Adam sunayen wannan abubuwa gaba daya thumma aradahum ala al-mala'ikati fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim kaga an daukaki darajar shi annabi Adam alayhi salam an daga darajar shi akan mala'iku da me da ilimi kamar yanda dan uwa Sheikh Musa Muhammad dan Kwano ya faɗa Allah ya saka masa alkhairi a littafin Mutahu Dari Sa'ada na Ibn al-Qayyim al-Jawziyya babban dalibi wanda ya makalkalewa babban malamin nan a Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah cike yake fal da falala da darajoji na malamai kamar yanda malamin ya faɗa da yazo karkashin fadin Allah subhanahu wataala shahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaika wa ulil ilmi qa'iman bil qist malamin Ibn al-Qayyim al-Jawziyya sai da ya fitar da masail guda 10 a karkashin wannan aya daga ciki yace inda za ka gane cewa malamai ba sa'o'in ga magarin mutane bane shine Allah ya dayan tafi'ili tare da mala'iku da kuma shi kansa Allah subhanahu wataala sannan tare da malamai da yace shahidallahu annahu la ilaha illahu kaga shaidar Allah subhanahu wataala ce farko wal mala'ika da mala'iku sai ce wa ulul ilmi kaga sai akai magana akan mabuta ilimi ka gane su a gwada maka daraja da kima ta me ta malamai anan wajen babu abin da ya kai tauhidi girma shi yasa malamai suke wato kwadaitarwa malaman tarbiyya cewa abu na farko da zaka fara dora yaranka akan shi shine tauhidi wannan tauhidin shi yake karfi a zuciyar annabi Isma'il dan dan annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da Allah subhanahu wataala ya bamu labari cikin alqur'ani shi annabi Ibrahim alaihi salam din yayi mafulki kuma mafulkin annabawa gaskiya ne ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara nayi mafulki ya kai dan dana an bani umarni a cikin bacci na gani a cikin bacci na an ce in yanka kai ya kake gani dana kaga in bai da hu'a tauhidi ba amma zai ce wannan tsohon kawai yaro ne kawai kaji wannan tsohon da Allah gata malam kawai zai zo ga mana wani labarin shi waya zai da kan dan kan ga mai ko biskit ka so mishi kace ga wani yaro ne yan mishi wallahi sai ya kalli biskit din ya kalle ka ya kalli biskit din shekalli yaron saboda shi yaron baka riga ka gwada mai cewa Allah ke bayarwa ba kuma yana cikin abin da muke na kuskuren tarbiyya sai ce qala ya abatif alma tu'mar ya kai baba ka aikata abun nan da aka umurce ka aikata naka yinka ne satajiduni ko satajiduni ya ko a wata kira insha Allahu minas sabirin ko da ikon Allah baba zaka same ni cikin masu hakuri masu sallamawa falamma aslama lokacin da su biyun suka sallama dan guda guda shi kadai uban yake da shi da kuma uban da yake da da guda daya shi kadai dan guda guda din suka sallama su biyu sai Allah ya ce wa tallahu liljabin ya juyar da shi ya kama kace ya kalli gaba za a yanka shi sai Allah ya ce wanadainahu ayya ibrahim Allah ya ce sai muka kiraye shi muka ce ya kai ibrahim qad saddaqata ru'ya lalle ka gazgata wato mafarkin da kai inna kadhalika najzil muhsinin kaga Allah ya jarba shi ne ga cewa zai fifita dan nashi ko zai fifita Allah so gaskiya wasa da ilimi wasa da sha'anin Allah subhanahu wataala ne dan babu wanda zai san Allah sai wanda ya yi ilimi babu kuma wanda zai yi ilimi sai wanda ya dage yayi da gaske wannan magabatin da ake fada galibi duk sun kashe rayuwarsu ne gaba daya cikin harkar ilimi sai Ibn Taymiyyah nan da ake fada su asan Al-Hasan al-Basri da ake ji ana fada duk malaman da zaka ji malamai suna karanta mana gaskiya sun cinye lokacin su ne wajen me wajen ilimi da haka babu abin da yake da kima da daraja da falala a wajen Allah subhanahu wataala kamar ilimi akwai sauran abubuwa da dama na so mu kare da maganganun da malam Ibn Qayyim yake kuma amma dai babu lokaci ni ba malami bane gaskiya kai malamai sun zo sun yi karatu na zo na cika ku da dimi haka nan da surutu dan abin da na fadi ya dace da daidai Allah ya sa mu tarayya cikin lada kurakuran kuma da na buga ciki da yawa to Allah ya shafe su a zukatanku kuma Allah ya gafarta mu wannan ya faru ne karancin ilimi na gaskiya ni ba malami bane kuma abubuwan ni ban saba da su gaskiya to da haka ina muku fatan alkhairi Allah ya sanya a mizani Allah ya sa mu tarayya cikin lada kuma ya hada mu a gidan aljanna Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ala salim jazita khaira wa kufita sharra. Allah ya saka maka da alkhairi. Masu yi magana